yayin da abin da yake yana jin ya gama insha Allah ku dai dare guda shi Allah mu da cikin sarki ya aiko mu wannan gonan da jarabawa faja'alna ha hafidan gonan ta koma girbabbiya gabaɗe gonan ta koma ta tashi aiki Allah mu da cikin sarki yace ta allam tabnabil am
kai ka dauka wannan gonan ba ita bace jiya take kore shataf yanzu kuma ta zama wata abata gaba to Allah ya ce wannan ita ce misalin rayuwar duniya to ya zamu ƙara gane wannan misalin ai zaka gane wannan misalin ne Allah madaukakin sarki yana nufin rayuwar duniya wannan ruwan da Allah ta'ala ya saukar daga sama ya haɗe da iri shine yadda Allah ta'ala ya hura maka rai ya kaddara aka haife ka ka zo duniya kana yaro karami zaka shuka tana karama kenan ana tare nan ka har ka girma bayan ka girma ka kai matakin da kana jin dadin rayuwa ka fahimci inda aka dosa a rayuwa ka baza koman ka rayuwa tana kai maka kila wani ya samu daukaka wani ya samu daraja wani ya samu arziki wani ya samu mukami wani ya samu wani abin da yake farin ciki yake jin dadi da shi ana cikin haka nan sai Allah madaukakin sarki ya aiko maka da mutuwa shine ataha amruna sai mutuwa kawai ce maka mamaya ta afko maka laylan aw naharan ko dai da daddare ko da rana kai ma sai Allah ta'ala ya girbe ka sai kaga mutum ya koma kaman ba a yi shi ba sai dai a rika bada tarihi ga gidan wani ga gidan marigayi wani ga inda marigayi wani ke zama ga motar marigayi wani an sa ta a kasuwa za a siyar ga gonan marigayi wani an sa a kasuwa za a siyar ga filin marigayi wani an sa a kasuwa za a siyar waɗansu in ma ba a samu waɗansu daga cikin azzalumai sun danne waɗansu daga cikin abin da ya bari ba sai kaga ana ɗauka ɗaya bayan ɗaya ana siyarwa a ɗan baro su a ce na marayu in an gansu a ce Allah ya ji kan mahaifinku sai kuma kaman ba a yi shi ba idan ma bai bar komai ba na zuri'a masu albarka ko wani dukiya ko wani menene ko wani asari wanda yake na taimakon al'umma ko taimakon addini kafin ka ce wani karamin lokaci an manta da shi gaba ɗaya kaman ba a yi shi ba a rayuwa Allah ya ce kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun haka nan muke bayani akan ayoyin alqur'ani haka nan muke bayani dalla dalla game da ayoyin alqur'ani la'allahum yatafakkarun tsammani ko waɗanda ake karanta ma sa yi tunani su gane yadda rayuwa take daka wannan ita ce rayuwar duniya duk wanda ka gani a yau yanzu idan kuka ɗauka shekaru ba zan ce shekaru ɗari baya ba kowa a nan wurin a cikin mu a raye haka ne kaf cikin mu nan shekaru ɗari da aka yi su baya to ba kowa a raye sannan idan aka ƙara waɗansu shekarun guda ɗari a nan gaba to hatta ƙananan yaran nan da wahala ka samu ko ɗaya a cikinsu yaran nan na goyi da wanda aka rungume su da wahala ka samu ko ɗaya a cikinsu to haka rayuwa take idan mutum ya gane wannan to kuma sai ki tuna Ubangiji ta'ala yana faɗa game da ranar tashin alkiyama ta'rujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana ranar alkiyama to tsawanta tsayuwan da za a yi to tsawon shekaru 50,000 ne shekaru 50,000 shine ranar tashin alkiyama ita kadai sauran kwanakin kuma wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun kowace rana daya dare take da shekara 1,000 da kai idan mutum ya shekara 100 a duniya to wato bai kai rabin sai an raba yini daya so dari ko kuma so dubu za a raba yini daya na lahira a raba ta so dubu to wannan guda dayan shine shekarun wanda ya shekara 100 a duniya jama'a mun gane wannan idan ko mutum inda za a samu wanda ya shekara 1000 a duniya kaman su annabi Nuhu alaihi salam ya rayu da mutanen sa falabita fihim alf sanatin illa 50 ama shekaran shi 1050 to in ka dauko mutanen zamanin su to fa idan mutum wato rayuwarsa gaba daya to gaba daya bata wuce sai an raba rana daya a lahira su 1000 sannan za a samu rayuwarsu gaba dayanta to amma kuma an yi su sun wuce fa hal tara lahum min batiya akwai wani mutum daya da kaga ya rage a cikin su adawa da samudawa ba wanda ya rage wannan ita ce rayuwar duniya Allah ya buga misalai da yawa a cikin Alkur'ani game da duniya hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riwayan Abu Huraira al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ad-dunya ko inna ad-dunya hulwatun khabira lallai duniya kaman wata halawa ce minti ne mai zaki fa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun lallai Allah zai ba ku dama a duniya sai ya ga ya za ku yi da daman da ya ba ku zai ba wadansu dama na dukiya zai ba wadansu dama na ilimi zai ba wadansu dama na mulki zai ba wadansu dama na shahara zai ba wadansu dama ta lafiya kowa da irin daman da Allah zai ba shi wani Allah zai tara masa dama da baiwa iri-iri to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai muku baiwa zai ba ku daman maki sai ya ga ya za ku yi da daman da ya ba ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala fattaqud dunya dan haka ku ji tsoron duniya ku bi duniya a hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya kwatanta duniya da alawa ko minti mai zaki wato shi minti din yadda ya kai ga zakin shi yaro na tsufa tun yana da girman shi zai rika rage girma zai rika komawa karami tun akwai zani a jikin mintin da wani alaman tambari na suna na mintin inda yaro na dan tsufan shi koyaya duk yadda ya kai ga tsumulmula da tsufa a hankali inda yana tsufa zai rika rage girma a hankali a hankali a hankali ku ga mun mintin da aka samu yaro guda daya ya taso wannan mintin yana tsufa tun safi har dare mintin bai kai ba akwai wannan mintin to annabi sai kwatanta duniya da minti wanda yaro ya saka a baki yana ta tsotsa zaka bi aune ba kawai zai waye gari minti ya kare zai koma karami a hankali sai ya kare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ba ku dama a san da kuke rayuwar duniya sai ya ga ya za ku yi dan haka wannan ita ce duniya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur babban darasin namu shine san duniya hubbud dunya sababun li fasadid dini wad dunya san duniya shine dalilin rushewa na addini da kuma rayuwar duniya to kuma gashi Allah madaukakin sarki ya kaddara muna fasar rayuwar nan kamar yadda na ambata ba wanda yake so kawai yanzu haka a kama shi a kashe shi ba wanda yake so yi hadari yanzu ya rasu ba wanda yake so yanzu nan ya kwanta rashin lafiya a dauki gawansa kowa rayuwa yake so ya yi ya tabbata a cikin hadisi annabi Adam alaihi salam an bijiro masa da ƴaƴansa ƴaƴan Adam sai ya ga a cikin su akwai wani mutum yana walƙiya yana haske yana shiki yana walwali sai tambaya wancan wane ne a cikin ƴaƴana aka ce ai Dawuda kenan annabi Dawuda alaihi salam sai ce ya Allah wannan dan nawa shekara nawa zai yi a duniya aka ce shekara 70 zai yi shekara 70 yace to ya Allah a dauki shekara 30 cikin shekaru na kara masa wannan dan nawa tabarakallahu masha Allah dan haka Allah ya yadda ya dauki shekara 30 cikin shekarun annabi Adam alaihi salam aka kara mawa annabi Dawud dan haka annabi Adam Allah ya kaddara zai shekara 2000 dan haka yanzu idan ya shekara 970 rayuwarsa ta kare saboda yayi kyauta da shekara nawa 30 daka aka ba annabi Dawud kyautar shekara 30 bisa kaddarawan Allah da mutuwa ta zo bayan annabi Adam alaihi salam ya shekara 970 daka mala'ikan mutuwa ya zo daukar ran annabi Adam yace ai shekaru na sauran shekara 30 ai lokaci na bai ba sauran shekara 30 mala'ika ya tuna masa cewa ashe ba kai kyauta da shekara 30 ba manzo Allah yace fanasiyat dhurriyatuhu annabi Adam sai ya manta wannan kyautan da yayi dan haka nan zuriyarsa ma sai suka zama masu mantuwa wa masumiyal insanu illa linasihi wa mal qalbu illa annahu yataqallabu Allah ta'ala kuma yace wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma daka annabi Adam an zo karbar ransa yace a akwai saura kun ga ba wanda yake so a kashe shi to amma menene wace irin san duniya muke so ne magana akai alhali kowa yana so to san duniya yana da iflaki guda biyu a harshe na shari'a idan ana magana akan san duniya to yana da iflaki guda biyu iflaki na farko hubbun adiyyun ku rike mun wannan hubbun adiyyun so na al'ada wanda Allah ta'ala ya dabi'antar da dan adam akan san jin dadi da san farin ciki da san fantamawa da san rayuwa shi yasa ma a irin wannan soyayyen ne aka ce yanzu an ce ba ku ba talakawa aure ko haka aka ce an ce resume ake so yanzu an ce ba ku ba talakawa aure wani mai hikima yake cewa idza khataba al-ghani banata qaumi raqasna min al-masarrati wal-bashara wa in jaa al-faqir walau taqiyan dhahabna ila salati al-istikhara idan mai arziki ya zo neman aure a garinmu sai kaga mata suna ta shewa ana ta bushara ana ta tura ta tsai wance ta samu miji baki ji wance ta samu miji ba ai an samu wance rana Allah Allah yake a faduwa aka sa mata rana da shi ai ta murna ai ta posta ana tuturawa ana sa status amma idan bawon Allah ya zo mutumin kirki in dai talaka ne sai ka ji an ce to dhahabna ila salatin istikhara sai ce to zai istikhara wani ce a kar makallawa in ka je neman aure ka ji an ce to zai istikhara to in canjin ka ba su kai ba yawa nauyin aljihun ka bai kai ba in ka ji an ce zai istikhara to nauyin aljihun ka bai kai ba kawai ka je ka nemi kuɗi ala ayi halin akwai hubbun adiyyun wato san jin daɗi da san rayuwa na al'ada wanda yake dabi'a ce ta dan adam Allah madaukakin sarki ya dabi'antar da dan adam da irin wannan soyayya na rayuwa dan adam yana san rayuwa yana san jin daɗi kuma alqur'ani ya tabbatar da wannan kaman fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa wa innahu li hubbil khairi la shadidun lalle dan adam game da san alkhairi san rayuwa kenan shine alkhair dukiya walwala farin ciki lafiya jin dadi fantamawa shakatawa watayawa to dan adam yana tsananin san su shine wa innahu li hubbil khair la shadidun sai da Allah ya rantsi dan adam tabbas yana son makansa alkhairi a haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa وتحبون المال حب الجمة. دا adam akwai son kudi, dan adam yana son dukiya saboda ya gudanar da rayuwarsa da wannan dukiyar. Haka nan ana samun hadisi riwayan al-Imam Muslim, hadisin Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Mu'mini mai karfi, mai karfin hali, wanda yake ba ci ma zauna ba, wanda ke tashi ya shiga ya fita, ya kutsa ya fadi ya tashi, yayi sana'a ko yayi karatu ne ilimi, ya koyi sana'a, ya kware a wani fanni, ya rika amfani da wannan basira da ilimin da yake da shi, yana fadi ya tashi ya shiga can ya fita can dan neman abin da zai gudanar da rayuwarsa, ya rufa ma kansa asiri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yafi son irin wannan mutum ne, kuma yafi alkhairi a wurin Allah, yafi alkhairi kuma Allah yafi son irin wa'annan mutanen masu himma, masu dagewa su nemi na kansu. Sai yace yafi alkhairi fiye da al-mu'min ad-da'if, mu'mini bawan Allah ne amma fa shi mai rauni ne, in ya dan tirza haka bai samu ba sai ya koma ya ce ma iyalinsa, to ni dai na fice na bubbuga ban samu ba. Kila yana aikin gwamnati ko wani aiki da yake karban albashi, iya albashin shi naira kaza ne, tunanin shi ya taru akan wannan albashin, baya tunanin ya zai yi ya hada da kaza saboda ya samu rufin asiri. To wannan al-mu'minu dha'if kenan, mai rauni kenan, albashin shi naira kaza ne, da haka kullun ya ta'annaka da wannan albashin, da shi rayuwa tana ƙara tsananta, tana ƙara zafafa, abinda yafi ƙarfin su jiya da shekaran jiya to yanzu kuma sun fi ƙarfin shi, amma har yanzu tunanin shi bai bude akan ya za a yi ya fadi ya tashi ya nemi rufin asirin Allah ba. To wannan shine al-mu'minu ba'i, mai rauni kenan. To wancan mai kokarin, mai baza koma, mai tashi tsaye, manzo Allah ya ce Allah ya fi son shi kuma ya fi alkhairi fiye da wannan mai raunin, ko mun ustazance shi, ko mun karatun Qur'aninsa, ko mun haddan Qur'aninsa, ko mun malantansa, ko mun sallansa, kiyamul lailinsa da azuminsa, duka wannan zai samu lada Allah ta'ala ya kara masa imani. Amma wancan bawan Allah da wala Allah kila bai kai shi ma ibada ba, amma shi a tsaye yake dan tashi ya tsayu da haƙoƙin da Allah ta'ala ya dora masa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fi son shi kuma ya fi alkhairi. Sai manzon Allah ya ce wa fi kullin khair, amma dukkansu suna da alkhairi. Sai annabi ya ce ihris ala ma yanfa'uka, kayi kwaɗayin duk abin da zai amfane ka a duniya ko a lahira, ko duniya da lahira. Shine muhallu shahid, ihris ala ma yanfa'uka. Wannan ma din min adatul umum, ihris ala ma yanfa'uka fi dunya, ihris ala ma yanfa'uka fi al-akhirah, ihris ala ma yanfa'uka fi dunya wal akhirah. Duk wani abin da ka san zai amfane ka ko a duniya ko a lahira, ko a duniya da lahira, to kai kwadayin sa. Wasta'in billahi wa la ta'jiz, ka nemi taimakon Allah, kai da gaske, kar ka gajiya, kar ka yaki. In ka tashi neman arzikin Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai da gaske, kar kai sako-sako, kai sammako idan na sammako ne, ka tafi da wuri, annabi har ya sa albarka ga masu sammako. In ka je kai aiki tukuru, ka bi duk hanyoyin da ake bi wanda bai saba ma shari'a ba, dan ka samu abin da kake nema, wanda wannan abin shari'a ta yarda da shi, in dai har wannan abin zai amfane ka. Kun ga kamar a wannan hadisin annabi ma yana ƙara ziga mu yi kwaɗayin abin da zai amfane mu na rayuwa. Wannan hadisi ne ingantacce, al-Imam Muslim ya ruwaito shi. Don haka wannan shine nau'in san duniya kashi na farko, hubbun adiyyun, so na al'ada, wanda yake wannan soyayyar ba abin zargi bane, kowa ma yana son ta, kowa ma yana mu duniya irin wannan san, shari'a ma tana ƙarfafan irin wannan son, har gashi ma mai irin wannan soyayyar, har gashi shari'a ta ainihin sanya shi a cikin mutane masu alkhairi kamar yanda kuma ko dauki nasoshin wanda kuma suke kara karfafan mutane akan zuhudu da hakura da dan abin da yake hannunsu da yi ma duniya saki uku da daukan ta ba a bakin komai ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma haka ya zaban makansa annabi ya zabe rayuwa na talauci rayuwa wanda yake cikin rashi wata rana a samu da yawa wata rana a samu kadan wata rana a rasa gaba daya wata rana ai wata da wata ni ba dora girki a gidan shi ba sallallahu alaihi wasallam an ba shi zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi zabi ko dai ya zama annabi mawadaci ko kuma ya zama annabi matalauci shi sai addu'a yake cewa Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin uta a wata riwaya Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kafafa sai addu'a an ce zaba sai addu'a sai kuma Allah ya karba addu'a haka annabi tsawon rayuwarsa sai a karkin rayuwarsa bayan hijira da kaman shekara 3-4 da aka yi jala'u a banu nabir a wannan lokacin ya samu fai'i ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasul Allah ta'ala ya bashi dukiyan da aka karba a hannun ahli kitab banu nabir fama awjaftum alayhi min khaylin wala rikab ba wani yakin da aka yi ba kai jafi akan duki an ainihin gobza yaki ba Allah ya ba su ainihin ganima sai Allah ya danka ta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan lokaci ne annabi ya shigo gari ya faso gari sosai aka yi ta hidimomi amma ya ta iba yana ba yana ainihin ba ƴan uwa da abokan arziki da mabukata da talakawa da fakirai haka annabi ya ta raba wannan kudaden bai tara ma kanshi ba sallallahu alaihi wasallam to waɗannan wato wannan shine mi'yar da shari'ar musulunci ya kalli al'amarin san duniya a mahanga ta bangare guda mahanga na biyu shine hubbun za'idun aw kharijun 'an ash-shari'a so wanda yake doriya akan so na al'ada wanda yake ya fita daga iyakoki na shari'ar musulunci akwai irin san duniyar da in kana da shi to shari'ar musulunci ta aibata ka idan kina da irin wannan fitinannen san rayuwar ko dai wanda ya wuce iyaka ko kuma wanda yake ta haddin da shari'a ta sanya a matsayin ka'ida da iyaka to wanda yake ma duniya irin wannan soyayyar an ce san duniya a wannan babe ana nufin san jin dadi san morewa san shahara san daukaka san kudi san hutu san kaza duk wani abin da a duniya kade ake moran sa to ana itlaqin san duniya kan shi idan dai har duniya kade ake moran wannan abin to sai zanto cewa san wannan abin irin soyayyen da ya wuce gona da iri ko ya wuce ka'idoji na shari'a to wannan soyayyen abin zargi ne kuma shine asalin darasin mu duk wanda ke ma duniya irin wannan soyayyar to addinin shi zai lalace sannan rayuwarsa ta duniya ita ma za ta rikice za ta balbalce ta lalace wannan mutumin baya gamawa da duniya lafiya duk wanda ya rike duniya irin wannan rukun to addinin shi sai ya lalace zai koma bai da addini ko da ko yana da awan addinin a baki za ta koma ba ta da addini ko da ko tana sa hijabi tana sa niqabi tana zuwa makarantar islamiya da makarantar hadda in dai har ta sufanta da waɗannan mazahir din da zamu ambata to sai wannan san duniyan ya lalata ma mutum addinin sa kuma ya gurbata ma mutum rayuwarsa baki daya Allah ta'ala ya kare mu irin wannan san na wannan so na duniya da yake a irin wannan babin to hakika addinin musulunci ya aibata ne yi yayi tofin alatsi ne da mai irin wannan bakar soyayyar ga duniya ya zaburar ya tsoratar dangane da abin da ya shafi yi ma duniya irin wannan soyayya. Irin wannan soyayya yana kai mutum ya baro. Irin wannan soyayyan tana jefa mutum cikin halin niyyarsu. Tana sa mutum ya tagumi. Idan ka ga mutum ya shiga cikin matsala a duniya ko a lahira, to yana da alaka da irin wannan soyayya ta rayuwar duniya. Allah ta'ala ya kare mu. Irin wannan soyayyan da ake ma duniya, to za mu dan kawo waɗansu surori guda hudu da duk wanda yake ma duniya irin wannan soyayyar, to yana cikin waɗanda ake magana a kansu cewa addininsa zai lalace, rayuwarsa za ta condemn. Sura na farko, an yamna'ahu tiba'a ma anzalallah. Idan san duniya ya hana ki biyayya ga Allah, duk wanda san duniyarsa ta hana shi biyayya ga Allah, to wannan san duniyar da yake yi abin zargi ne. Allah madaukakin sarki ya zarge shi, kuma irin wannan soyayyar da yake ma rayuwa, to sai ta gurbata masa addini, ta gurbata masa rayuwar duniya, ba ma zai ji dadin rayuwar duniyar ba kwata-kwata. Sai dai ta wahala ya dauka dadi yake ji, alhali kuma shedan ne kawai yake gaya mishi cewa ai dadi kike ji, amma bil hakika wahala kawai yake yi, kuma zai yi wahala su biyu. Misalin irin wannan, Allah madaukakin sarki ya ce, wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba saboda ana cikin yunwa da talauci, ana karancin abinci. Yana cikin hutuba, ayarin ƴan kasuwa sun zo da shinkafa da abubuwa da man gyada daga kasashen waje, treloli sun sauka, kowa na so ya siye ne arha. Dan haka Annabi na hutuba, hutubar Juma'a, haka aka rintima, aka bar Annabi a tsaye, aka je siyan shinkafa da man gyada da magi, kowa na so ya siye ne arha, ga sabon kawowa ya zo. Allah ta'ala sai ya aibata musu, yace musu, kul ma inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara. Abin da ke wurin Allah yafi wannan lahawun da kuke ciki, wannan rudin da kuke ciki, da kuma kasuwanci transaction, to abin da ke wurin Allah yafi duka waɗannan abubuwa. Me yasa ba ku tsaya gaban manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam, idan yaso in an gama sallah, an gama khutba, sai ku je ku yi harkan kasuwancin ku, sai za ku duka salati fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadkuru Allaha katiran la'allakum tuflihun. Dan haka Allah ya ce, wallahu khairur raziqin. Ko ina zaka ji, ko me zaka yi, to Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa. Daka sammako da kokari da wani naciya, shi kadai baya sa mutum ya arziki. In sammako ne, to duk sanda kai sammako a kowanne su kwana suke yi. Idan dadewa ana yi, in kai dan kasuwa ne, a kowanne tunkan a haife ki suke wannan kasuwancin, ko a kowanne sun riga ki shiga wannan harka, amma kuma ba su samu ba. Da ka ita kasuwar ba ita ke azurtawa ba, shi sana'ar ba shi ke azurtawa ba, shi karatun ko profession din, ki dauki da wani profession da zaki dauka, akwai talakawa a cikin wannan profession din. Yanzu ana maganan karatu na boko, duk wani wanda ya sciences, ana ganin cewa idan zai tafi jami'a, karatun da zai yi mafi tsada, mafi kima shine ne medicine, likita. To yanzu akwai talakawa, wato akwai likitoci talakawa ko babu? Akwai likitoci talakawa cibis, kuma suna rayuwa da kyar. Daka ba profession din bane arziki, kamar yadda akwai likitoci kuma hanshakan masu arziki, amma talakawa ko masu rayuwa matsakaiciya su suka fi yawa ma a cikin su. Su sun san wannan. Idan mutum yayi art ne, yaro tun yana sakandare, daga wanda yake so yi law ya zama lawyer, an ce lauyoyi na samun kuɗi, to akwai lauyoyin da kyar suke cin abinci ko babu? Akwai su. Akwai lauyoyi kuma masu arziki. in noma ne akwai manoman da duk yar suke cin abinci akwai manoman da kuma sun samu arziki da noma ko wani abin da zaka dauka to akwai talakawa a ciki kuma akwai masu wadata kenan ba shi abin yake bada arziki ba Allah ke bayarwa ka kyale addinin ka ka kyale biyayya ga Allah ka kutsa neman duniya to wannan san duniya ne wanda yake abin zargi kuma zai halakar da mutum Allah ta'ala ya zarge shi a Qur'ani da kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam fuska na biyu an yuqaddimuhu ala hubbillah shine mutum ya gabatar da san duniya ko wani abu na duniya akan san Allah da manzonsa akan san addini san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da san addini mundarijun tahta hubbillah suna gangarowa ne ko suna kunshe a cikin san Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani bangare ne na san Allah duk wanda yake san Allah to daga cikin soyayyarsa da Allah kuma dole ya so masoyin Allah sallallahu alaihi wa sallam shine manzon Allah dan haka san Allah san addinin Allah san manzon Allah san abin da ya shafi Allah to duka waɗannan abubuwan idan kana fifita rayuwar duniya akan Allah akan manzon Allah akan addinin Allah to kana ma duniya kaunar da yake abin zargi a wurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul tauba qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah madauki sarki yace in dai kun fi kaunan iyayenku iyayenku da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matayenku da danginku da kasuwancin da kuke yi ko kuma dukiyoyin da kuka mallaka ko kasuwancin da kuke yi kuna jin tsoron kada su kai da kuma gidajen da kuka giggina ba an kewaye rayuwar duniya ba kenan gaba daya to in dai su kuka fi so fiye da Allah da manzonsa fa tarabbasu to ku je ku jira ku ga abin da zai faru da ku ku je ku yi da sai Allah yake yi a nan gurin fa tarabbasu hatta yati Allahu bi amri ku je ku ci gaba ku jira ku ga yadda Allah zai zo da al'amarinsa a ƙarshe Allah ya fasikantar da su wallahu la yahdi alqawmal fasiqin dan haka duk mutumin da yake fifita wani abu na rayuwar duniya akan san Allah da san manzon Allah da addinin Allah to wannan mutumin ya rungumi duniya irin runguman da duk wanda ya mata sai ta kai shi ƙasa a addininsa da rayuwarsa sai ta lalata masa rayuwar duniya da lahira Allah ya kare mu sura na uku shine an yuqaddimuhu ala ma huwa ahammu minhu mutum ya rika fifita duniya akan abin da tafi duniyar muhimmanci yana da kama da sura ta biyu amma kuma yana da bambanci ta wani bangaren wato idan to cewa mutane sun dauka cewa duniya kuɗi shahara muƙami sarauta sun dauka cewa shine komai mutum ya dauka cewa wani zai dauka shi dukiya inda ya samu kuɗin da yake bukata ya zama miliyoniya ya mallaki kuɗin da zai iya siyan kaza da kaza shikenan shi ya samu abin da ya kamata ya samu a rayuwa wani kuma shi kawai wani mukami yake nema da shahara yana ganin inda ya samu wannan mukami shikenan rayuwarsa ya cimma abin da yake so ya gabatar da shi akan komai wani kuma shi dan kasuwa ne ya ga yayi zarra a cikin kasuwanci ana yana fitowa ana darewa ana ga alhaji wana na yana da shaguna kaza yana da kanti guda kaza yana da kamfanoni guda kaza ya tsera sa'an shi akan kaza da kaza shi yana ganin in ya kai wannan matakin rayuwarsa ta yi da haka tunda dai wannan shi ne abin da yake bukata to bai damu ba yana fifita shi akan komai yana fifita shi akan addinin Allah akan sauran abubuwan da suke wajibai na rayuwa yana fifita waɗannan abubuwan akan sauke nauyin da Allah ta'ala ya dora masa kaga dan kasuwa ko ma'aikaci ko wani mai sana'a bai da lokacin da zai tarbiyyar ƴaƴansa naga wata malama mun zo mutar da ita tana ta jawo hankali da nasiha kan tarbiyyar yara tana tsoratar da mu Allah Allah ta'ala ya kara mata albarka to wanda hada-hada ya sa baya iya samun lokacin da zai tarbiyyantar da ƴaƴansa saboda neman duniya wannan abun zargi ne bayi da lokacin da zai bibi ilimin ƴaƴansa da cigaban su da matsalolin su shi bai yi ba kuma bai samar da cikakken wakilcin da zai tabbatar da cewa hakan na gudana ba wannan abun zargi ne haka na a samu neman dukiya da neman a tara duniya da neman matsayi ko neman sarauta ko neman kaza ya hana mutum zumunci ya hana mutum kula da iyayensa akwai wani bawan Allah da recently mahaifiyarsa ta rasu amma kafin ta rasu din tana rashin lafiya saboda kada ya san halin da take ciki dan ya taimaka da wani abu ya dantse number wayan ta ya blocking number wayan duk wani dan uwansa ko ƴar uwarsa da za ta iya gaya masa labarin mahaifiyarsa yana cin ya tafi nema ya dukufa ana cin nema to irin wannan san na duniya shine yake karkashin irin wannan ainihin bangare na uku wanda duk wanda yake fifita duniya akan abubuwan da suka fita muhimmanci to wannan mutum yana cikin hadari kuma shine wanda ake tsananta zargi akan sa wannan ya zo da yawa a cikin alqur'ani mai girma kamar fadan Allah madaukakin sarki man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا حكى مرفعا الله مدوك كنسيكي من كان يريد الحرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون aiko ba fasara ayoyin nan ba kun ji abin da kuka ji karara suke Allah ta'ala yana kausa salamiri akan masu ma duniya irin wannan runguma a irin wannan babin ne mutum ya rungumo aikin da ake yi shi saboda a ci gajiyarsa a lahira shi kuma ya zo da wannan aikin yana so ya ci moriyarsa a duniya ne kokarin cin moriyan aikin lahira a duniya yana so ya mori yabon mutane ko ya mori wani abu wani datti kazanta na roman duniya amma kuma aikin lahira yake to su ne Allah ta'ala yake kausa salamiri akan su manzara sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan tofin alasi ne yi musu baki ta'isa abdul dinar ta'isa abdul dirham ta'isa wan takasha wa dashika falan taqasha in ya taka kaya kar Allah ya sa ya cire kaya mana in ya fada matsala annabi ya ce kar Allah ya sa ya fita a cikin matsala wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mai suna bawon dinari bawon dirhami bawon duniya daga cikin wannan wannan ainihin sura din shi ne a samu cewa ko kuma saboda yanayin lokaci sura na hudu a gurguje shi ne an ta kuna hammuhul akbar ya zanto duniya ita ce damuwansa mafi girma idan kaga yana murmushi yana jin daɗi duniya ta samu in kaga yana farin ciki yana walwala duniya ta samu in kaga yana haba-haba da mutum yana shiri da shi to duniya yake nema in kaga yana jin haushin wani yana jin zafin wani duniya ta hada su in kaga yana rikici yana rigima yana fada akan duniya ne duk in kaga tashin hankalin sa akan duniya ne in kaga dariyan sa akan duniya ne in kaga yayi sammako ya fita da sassafe duniya zai shi nema in kaga ya kai dare bai dawo da wuri ba duniya in ka ganshi ya mike tukuru duniya in kaga ya zage damtse duniya in kana so kaga walwalan shi da farin cikin sa to ai maganar duniya amma da zaran wani abu ne da ba maganar duniya ba maganar me za a samu ba to bai da nishadi bai da farin ciki bai da walwala to irin waɗannan mutanen wanda ke ma duniya irin wannan kaunar ya mai da ita ita ce hammuhul akbar to wannan mutumin ya taka tafarki na halaka kuma ya kama hanya wanda rayuwarsa ta duniya da lahira za ta damiji akan wannan annabi sallama addu'a yake wala taj'ali dunya akbar hammina ya Allah karka sanya duniya ta zama ita ce mafi girman damuwar mu annabi addu'a yake tana cikin addu'o'in da annabi yake a kunuti kulli yawmin annabi idan yayi kunuti to na cikin addu'o'in da yake yi a cikin mutiri cewa Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina Allah karka sanya duniya ita ce mafi girman damuwar mu ita ce abinda muka tasa a gaba ba ma ji ba ma gani wanda duniya ta zama ita ce mafi girman himmarsa zai iya kisa dan ya same ta zai iya komai dan ya same ta idan ma ya samu duniya to dukiyar ita take da shi ba shi yake da ita ba ita dukiyar ita za ta rika bashi umurni da aka bai mallaki kansa ba ballantana dukiyar ita za ta rika juya shi da aka shi bai da rayuwarsa kalke khasirar duniya wal akhirah sai ya tabe ya rasa duniyar da lahira akan wannan akwai wani magana mai muhimmanci da al-allama ibn qayyim a cikin littafinsa al-fawaid shafi na 84 wata magana mai tsada al-imam ibn qayyim yake cewa idha asbaha al-abdu wa amsa wa laysa hammuhu illa Allah wahdahu yace idan bawa musulmi dan adam ya waye gari ko kuma ya kai yammaci ba abin da ke damun sa sai ya zai yi ya sabu da Allah lafiya yana tunanin lahira yana tunanin ya zai yi ya koma zuwa ga Allah cikin kyakkyawan yanayi ya zai ya samu rayuwa mai kyau a duniya da lahira ya zai yi ya tsaya da dokokin Allah wannan abin ya tasa a gaba ita ce himmarsa ibn qayyim yace tahammala Allah subhanahu hawaijahu kullaha Allah zai dauki nauyin bukatunsa gaba ɗayan sa idan mutum yana tasa lahira a gaban shi ibn qayyim yace Allah zai dauki nauyin biyan masa bukatunsa gaba ɗayan su wa hamala anhu kullama ahammahu Allah zai dauke masa duk abin da ke damun sa Allah ta'ala zai dauki nauyin yayi masa wannan damuwan wa farraga qalbahu limahabbatihi Allah zai ainihin tsaftace zuciyar wannan bawan sai ya zama yana son Allah zaka ga wannan bawan wanda yake damuwa da Allah yake damuwa da addinin Allah shi ya tasa a gaba to Allah madaukakin sarki zai gyara zuciyarsa ya wanke ta ya zama yana tsananin kaunar Allah to ko duk wanda yake son Allah Allah baya walakantar da masoyansa Allah baya walakantar masoyansa yo dan adam ma idan mutum na da karamci to baya walakantar masoyansa ballantana Allah madaukakin sarki al-karim ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim Allah madaukakin sarki mabocin karamci ne dan haka cikin karamcinsa zai gyara zuciyar wanda ke kaunansa ya zama yana kaunar Allah madaukakin sarki wa lisanahu li dhikrihi Allah zai hore ma mutum harshensa sai kaga yana yawan ambaton Allah yawan istighfari yawan karatun alqur'ani yawan dukkan ambaton Allah da dukkan abin da Allah yake so a ambace shi sai Allah ya cusa ma mutum ya rika yawan ambaton Allah wa jawarihahu li ta'atihi sai mutum ya koma duk gabobinsa suna iya yin biyayya ga Allah zai zama duk gabobinsa Allah na iya sarrafa gabobinsa yana iya biyayya ga Allah wato malam yana cewa idan mutum ya zama ya tafi Allah a gaba yana son Allah fiye da komai to Allah madaukakin sarki zai yaye masa damuwarsa zai biya masa bukatunsa zai sanya san Allah a cikin zuciyarsa zai ba shi ikon ambaton Allah zai ba shi ikon biyayya ga Allah sannan malam sai ya ce wa in asbaha wa amsa wa dunya hammuhu hammalahu Allah humumaha wa gumumaha wa ankadaha wa wakkalahu ila nafsi idan mutum ya zama yawaye gari ko ya kai yammaci duk inda ina ka fito duniya ina zaka duniya me damuwar ka duniya me matsalar ka duniya ita ce a gabansa ita ce himmarsa mafi girma Ibn Qayyim yace Allah madaukakin sarki zai daura masa damuwa da bakin ciki da tashin hankali na rayuwar duniya sannan kuma Allah zai bar shi da wayansa da dabaransa to waye yake da waye ko dabarar da ta fita Allah la hawla wala quwwata illa billah Ibn Qayyim yace fa shaghala qalbuhu an mahabbatihi bi mahabbati al-khalqi sai ya shagaltar da zuciyar wannan mutumin da yake tsananin son duniya yace ta wuce iyaka sai ya shagaltar da shi ne makon son Allah sai ya koma son bayin Allah ne makon son Allah sai ya koma son bayin Allah san dukiyar da yake nema kaga dukiyar bayawan Allah ne sai Allah ya shagaltar da zuciyarsa idan mukami yake nema sai Allah ya shagaltar da zuciyarsa da san wannan mukamin ita ko mukamin bayawar Allah ce kaga maimakon ya shagaltu da san Allah yanzu ya shagaltu da san bawan Allah ko kuma saboda tsaban san dukiya da san duniya da san asani da haka yanzu ya koma ya tare karkashin honorable wani san yuhuhu wani dan kasuwa wani alhaji wani wana wani dan haka yanzu maimakon san Allah to zuciyarsa ta cika da san honorable wani da san wana wani da san wani da san wani haka nan Ibn Qayyim yake cewa wa shaghala lisanahu an dhikrihi bi dhikrihim sai Allah ya shagaltar da harshensa maimakon ambaton Allah sai ambaton wani ogan shi mai gidan shi mu mai gidan mu wani mu shugaban mu wani mu yaran wani ne mu ai in dai ba wani ba kaza kaza kullun in rubutu zai yi sai dai rubutu akan wani in magana zai yi sai dai magana akan wani in kaga ya fita yana ta fadi tashi yana yi ne akan wani ko kuma yana yi akan shi abin da yake nema din ya zage dan tsaye wanda wannan abu bawan Allah ne Ibn Qayyim yace sai ga mutum yayi nisa irin wannan bade yace fa huwa yak wa jawarihahu an ta'atihi bi khidmatihim wa ashghalihim sai Allah ya shagaltar da gabansa maimakon ya rika biyayya ga Allah sai ya koma yana ta hidima da hidimomin bayin Allah hidiman iyali hidiman matarsa hidiman budurwarsa hidiman ogansa hidiman gonansa hidiman shagonsa hidiman kazatsinsa hidiman aikinsa sai zanto gaba ɗaya bayi da wani abin da yake sa a gaba duk a kowane lokaci ya shagaltu da ainihin wannan abin da yake nema fa huwa yakdahu kadhal wuhushi fi khidmati ghairi sai kaga yana tsananin wahala yana cikin damuwa yana fadi tashi yana ya rasa inda zai sa kanshi kawai saboda hidiman waɗansu bayin Allah ba hidimarsa ba shi bai da tasa lokacin zuwa karshen abinda Ibn Qayyim ya faɗa saboda yanayin lokaci a karshe ya ce fa kullu man a'rada an ubudiyyati llahi wa ta'atihi wa mahabbatihi buliya bi ubudiyyatil makhluqi wa mahabbatihi wa khidmatihi duk wanda ya shagaltar da kansa wato ya bijire ma san Allah da biyayya ga Allah da addinin Allah to sai kuma a jarabe shi da san bayin Allah da faɗi tashi akan hidimansu yaki bautan Allah sai ya koma bautan bayin Allah yaki ya ba Allah lokacin shi sai ya ba bayin Allah lokacin sa yaki ya taimaki addinin Allah sai kuma yana taimakon bayin Allah akan abin da yake ba lada ba lada Allah ta'ala ya sa mu dace dan haka dai a takeice ɗan uwa musulmi ina so in ce mana idan da za a tambaye ki da za a tambaye ka menene abu guda daya da yake gurbata ma dan adam rayuwarsa shi a karan kansa sannan ya gurbata rayuwar al'umma a matsayinta na al'umma sannan ya gurbata addini a matsayinsa na hanya daya tilo zuwa ga Allah madaukakin sarki to ka bada amsa cewa san duniya da a tambaye ku a kasan ku a kasan nan tamu mai albarka me ya lalata tattalin arzikin Najeriya da yake tafuka a yau san duniya ne na wadansu daidaikun mutane da hatta ka gangaro kasa wannan matsalar to ita ta lalata mana tattalin arzikin Najeriya mutum daya sai ya kwashi arzikin da mutum miliyan 1 za su rayu da shi rayuwa na jin dadi da walwala shi kadai sai ya kwashi shi bai amfana da shi ba dan ba zai iya cinyewa ba yaje ya kai mu wadansu a wasu kasashen su ci banza shi kuma yana jiran Allah ya tambaye shi akan wannan abu kun fahimci magana saboda yana tsananin santa ya samu baya neman kudin da zai sai da zai gina gidan da zai zauna baya neman kudin abinci ya riga ya wuce wurin cincin baya neman kudin lafiya bai neman duka waɗannan kawai yanzu ya neman kudin da zai tara ni daka akan haka saboda wannan tsananin soyayyar da yake mata ya yadda ya tattara duka waɗannan kudaden ya tafi idan ya so kuma ne Allah zai masa shi wannan bai damu ba tunda ya riga ya biya bukatar sa ya kwashi abin da yake so ya kwasa wannan ko Allah ya masa rahama ko kai ya masa babu ruwan shi jama'a kun shigo fagen yanzu kun yadda cewa kun fara yadda cewa san duniya shike lalata rayuwar duniya da addini in ka koma harkan tsaro muna kuka da matsalar tsaro a Najeriya ba wani abu ya kawo matsalar tsaro kuma ya hana ta ci ta cinye ba face san duniya wanda suka zo da matsalan fara daga tun daga su mu ɗan bindiga masu kidnapping suna yi ne don su shiga aljanna me suke nema duniya wanda ke kai musu harsashi da makamo me yake nema wanda ke musu informa me yake nema wanda suke zuwa su karfafe su cikin jami'ai wanda ake zargi idan zargin ya tabbata me suke nema duniya wanda aka yi budgetin kudin da za a yaki waɗannan mutanen sai karkatar da kudin yaje ya sai gidaje ko dai a Dubai ko a ina ne ko ya gina kamfanoni shin yayi ne dan ya samu lahira dan me yasa yayi duniya an fahimci magana ana zargin mutane da dama a cikin hidimar tsaro waɗansu daga cikin su manya ne a ƙasa waɗansu daga cikin su an samu dalilai wanda yake na zahiri wanda ke tabbatar da hannunsu dumu-dumu suna yi ne don su samu lahira don su samu mai duniya matsalar tsaro kenan me ya hana asibitocin gwamnati a rika zuwa ana cikin mutane kyauta kamar yadda ake yi a kasashen da suka ci gaba a mutum ya tafi asibiti a yi masa tiyata kyauta a yi masa kaza kyauta a ba shi magani kyauta Najeriya ba ta da arzikin da za a yi wannan tana da shi me ya hana a yi san duniya na waɗansu ɗaiɗaikun mutane sun hana a yi sun sace me ya sa ilimi ke nema ya gagari ɗan talaka an kai matakin da an sallami ɗan talaka a makaranta ba haka ba ne ba an sallami ɗan talaka a makaranta me ya shigar da mu cikin irin wannan yanayin san duniya na waɗansu mutane so da yawa ashe san duniya baya sa miji ya saki matarsa ko mata ta zo ta rantsi da Allah sai an sake ta ana haka ko ba a yi in ta yaka rayuwanta ya lalace ko bai lalace ba ana samun ƴan mata da matan aure suna fita yawoce saboda san duniya ko ba samu wanda ta shiga wannan rayuwarta ya lalace ko bai lalace ba yanzu kun ƙara gane cewa san duniya shike gurɓata wa mutane rayuwa gaba ɗaya duk dan kasuwan da yake ma duniya irin wannan soyayya to shi kanshi ba zai mora arzikin sa bare wasu su mora sai dai in ya mutu a raba gado amma shi ya mora arzikin to ba zai more ta ba an fahimci magana haka nan dukkan wani ne neman duniya ne neman arziki wanda ta zauna a cikin ransa koda ta hanyar halal ne to wannan abin sai ya zama masa sanadiyyar gurɓacewar rayuwarsa ta duniya idan ku aka koma babi na addini to wannan tasirin suna da yawa a gurguje kafin a nuna mun lokaci dan naga lokacin yayi nisa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu a ya wuce ba ku a gurguje cikin abin da zamu rufe wannan zama da shi shine na farko san duniya shine sanadiyar raunin musulmi a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cikin hadisin Sauban wanda Sheikhul Albani ya fitar da shi cikin sahiha da dama daga cikin malaman hadisi sun rawaito wannan hadisin cewa abinda zai sa kaga musulmi suna da tarin yawa musulmai suna neman kai biliyan biyu a duniya suna around 1.7 billion sun kai kusan biliyan biyu a duniya amma duk da wannan yawan to musulmai a duniya suna nema su koma taron tsintsiyan da babu shara an tara tsintsiya amma ba za ta iya shara ba Annabi sallama ya bada labari za a kawo irin wannan yanayin yake ga masauban mun shikul umamu an tatada'a alaikum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha za a kai lokacin da za a yi ci a kanku kowa ya tasa ku a gaba ai ta kawo muku hari a tasa ku a gaba a hana ku sukuni kamar yadda taron majiyayunwa wanda sukan tasa abinci a gaba kowa na so ya ci saboda yana tsananin jin yunwa Sauban sai ya ce ya Rasulullah a lokacin ba mu da yawa ne yace a'a bal antum kafirun walakinakum ghufaa'un ka ghufaa'is sayl kuna da yawa a lokacin amma kuma kaman kun fante kuke ba ku da yawan ku ba zai muku amfanin komai ba sai ya ce wala yanzi annallahu min sudni qulubi adiyyukumul mahabata minkum Allah zai zare kwarjinin ku da haiban ku a cikin zukatan kafirai za su koma ba sa ganin ku da kima ba sa ganin ku da mutunci ba ku da wata daraja a wurin su an zo wurin ko ba zo ba wala yaqdifanna Allahu fi qulubikumul wahan Allah zai jefa wani cuta na rauni da kasawa da gajiyawa a cikin zukatanku sabai suka ce wa mal wahm ya rasulullah qala hubbu ad-dunya wa karahiyatul maut menene wannan raunin da cutan zuci da Allah zai jefa wa musulmai wanda zai zama sanadiyar raunin su annabi ya ce san duniya da kuma kin mutuwa an zo wurin ko ba zo ba akwai hadisai da dama a wannan babin amma saboda yanayin lokaci ba za mu ambace su ba abu na biyu san duniya yana gurɓata addinin mutum wannan ya tabbata a cikin hadisi na sallama wanda al-imamu shimmidi ya rawaito shi al-imamu ahmad al-imamu ibn hibban duk sun rawaito hadisin ka abdul malik hadisi sananne shahararre annabi sallama ya ce ma bi ibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsu mar'i ala al-mal wa sharaf lidini a samu kuraye guda biyu masu tsananin jin yunwa wanda suka yi kwana biyu uku ba su ci abinci ba a sace su a garken tumaki a cikin wannan tumakin za a samu guda ɗaya ne rai ba za a samu ba duk sai sun kashe su saboda kura ita maɓannaciya ce ba irin zaki ba ne in ya ce ya ƙoshi shi kenan to annabi ya ce a samu kuraye masu jin yunwa a sake su a garken tumaki wanda tumaki ba su da gudu ba su da ƙarfi to barnan da kurayen nan za su yi bai kai barnan da mutum da ke da tsananin san duniya da tsananin san daukaka da san girma to barnan da za su yi masa a addinin sa to bai kai barnan da waɗannan kuraye guda biyu za su yi magarkin tumaki ba wato kurayen guda biyu sune san duniya da kuma san daukaka da san shahara waɗannan guda biyun annabi yace suna ma mutum barna a addinin sa fiye da barnan da kuraye guda biyu ke magarkin tumaki halin da suke tsananin jin yunwa abu na uku a gurguje Allah madaukakin sarki duk wanda ya jarabtu da irin wannan kaunar ta duniya to sai Allah ya wargaza al'amarin sa koda mutane suna ganin kaman komai ya tafiya masa daidai to sai Allah ya tarwatsa al'amarin sa ya jefa masa kunci da damuwa har ya koma ga Allah ko ya samu abin da yake so ko bai samu ba wannan kuncin da damuwan da tashin hankalin yana tare da shi a koda yaushe wannan ya tabbata cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Zaid ibn Thabit wanda yana cikin silsila sahiha yana cikin sahih at-tarjib wa at-tarhib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana fi dunya hamduhu duk wanda duniya ita ce a gaban sa farraqa Allahu amrahu Allah zai tarwatsa al'amarin sa waja'ala faqrahu baina aynihi Allah zai sa talaucin sa a idan sa a tsakiyar idan sa zai zama idanuwan sa kullun ba abin da suke gani sai talauci ya samu ya tara amma ba su yake gani ba talauci yake gani ya samu abin da yake so ya samu abin da in mutum dubu suka samu suna jin sun huta amma baya ganin komai sai talauci akwai wani cikin manyan yan kasuwa a kasar nan da aka hira da shi ya gaskata mana wannan hadisin ya samu yana cewa da suka kowa arziki a wannan kasa har a matakin duniya ana jin sa ana hira da shi aka tambaye shi yanzu ka kai mataki kaza yanzu me kake fata a duniya me burinka na gaba yace jari ya ce manyan yan kasuwa na duniya jari kamar ya yace ai yanzu yana ganin waɗansu chances na kasuwanci amma ba jari da ka yanzu yana kokari ne ya samu jari na san dan kasuwan da yana da jarin da ta fi ta miliyan 100 amma ko abincin kirki ba ya iya ci ko ilimin kirki ba ya iya ba iyalansa ba ya iya ba ƴaƴan shi ko rigan kirki baya iya sawa duk wani abin da za a yi a samu amfani a duniya ko a lahira ballantana maganar kyauta ko sadaka ko zakka ba wannan magana kullum me yake nema jari ja'ala faqrahu baina aynihi Allah ya sa talauci a tsakanin idansa sai ganin komai sai talauci daka komai ya samu wannan talaucin kawai yake gani a gurguje abu na kusa da ƙarshe ina ganin saboda yanayi na lokaci bari mu dakata nan wurin ina ga saboda yanayi na lokaci bari mu dakata akwai gabobi guda biyu da suka rage guda uku walalla kila zamu iya karka cikin minti uku hudu in kuma mun ittifaki akan mu tsaya nan wurin Allah alhamdu lillah minna abinda abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya wanke zukatanmu daga irin wannan fitinannen san duniyar da ke damu mu Allah ta'ala ya bar mana dan daidai abinda ba zai cutar da mu ba. Allah ta'ala ya azurta mu ta hanyoyi na halal. Allah ya kare mu da haramun ya kuma daidaita al'amuran mu da rayuwar mu. Allah ta'ala ya cire mu cikin kunci da damuwa da tashin hankali da fatara da yunwa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم